Shugaban kungiyar kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS kenan, kuma shugaban kasar Togo, Mr. Faure Gnassingbé Eyadema, da jawabi yayin rufe taron kungiyar da aka yi a nan Abuja, inda ke kira yin aiki tare, haɗin kai, a matsayin wata hanyar tabbatar da samun nasarar muradun wannan kungiya ta ECOWAS, tare kuma da samar da albarkatun da ya sawaka wurin tabbatar da zaman lafiya da kuma ingantaccen tsarin demokradiyya mai ɗorewa. Da farko cikin jawabin maraba, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya nuna damuwa dangane da matsalar safarar mutane daga Afirka zuwa Turai.
We should step up dialogue with our European partners in our efforts to jointly.
Ya kamata mu magantu da kasashen Turai don shawo kan matsalar safarar mutane daga nan Afirka zuwa Turai din da ta shafe mu gaba daya. Hanyar magance waɗannan matsaloli kuwa su ne wanzar da zaman lafiya da tsaro a kasashen mu da kuma yaukaka bunƙasar tattalin arziki mai ɗorewa. Ta haka ne kadai za mu iya samar da ayyuka da ma sauran kyawawan yanayi da matasan mu zai zamanto ba su da wata hujjar yin irin wannan haramtacciyar balaguro ko ƙaura zuwa Turai mai haɗarin gaske.
We have little or no excuse to embark on the suicidal venture from irregular migration.
Shugaba Muhammadu Buhari, wanda ya nuna gamsuwa bisa yadda tsarin demokradiyya ke kankama a kasashen yammacin Afirka, kazalika ya yi kira na musamman ga jama'ar kasashen Togo da Guinea-Bissau.
We also appeal to our Togolese brothers and sisters to continue to embrace dialogue.
Bari na kara kira ga ƴan uwa maza da mata a kasar Togo da su ci gaba da rungumar hanyar tattaunawa a matsayin wani kokarin sasanta bambance-bambancen siyasar su. Don haka ina fatan ita ma gwamnatin kasar za ta bayar da kofa don a fahimci juna sosai. Dangane kuma da ƴar uwar mu kasar Guinea-Bissau, lalle abin damuwa ne ci gaba da kikikakar siyasa a waccan kasa. A don haka ina roƙon duk masu ruwa da tsaki a kasar su girma muradun junan su su yi aiki tare don samun maslahar wannan matsala.
Stakeholders in Guinea-Bissau to respect their undertakings in plans to resolve the political impact.
Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.